see right now is just a small piece of the front of a house. But all you grown-ups and kiddies alike, this is the time of Santa's magic, so I think we can make it become a real house.
Hey, Mr. Churchill, comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here and it's snow marching to you from the enemy. Oh, I say stop, I am headed on things of Calvary.
Da 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 da